put the knife down and come on back to you, babe. Oh, Sheila, put the knife down. Oh, I was joking when I said you're an only child and it really shows. And I'm a heartless prick, God only knows. Every young girl's trying to catch a boyfriend.
Da 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 da